بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشد قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دار لليف دار أربعين دابيو wanda ya dace da 28 ga watan Ifir shekara ta 2021 muna karatu a cikin littafin Al-Aqidatu Tahawiyya wallafar al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi alayhi wanda wannan shine darasin mu na 7 insha Allah a cikin wannan jerin giya wanda mun tsaya gaba ta 52 inda malai yake cewa wa naqulu muna cewa inna Allah attakhadha Ibrahim khalilan wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqa wa taslima mun bayani da ga akan wannan ciwar mu ahlus sunna muna cewa Allah ya riki annabi Ibrahim khalil sannan kuma Allah yayi magana da annabi Musa wato kalimullahi kenan muna imani da wannan wa tasdiqan sannan muna gasgata wannan wa tasliman sannan muna sallamawa ciwar wannan gaskiya ne wa nu'minu bil mala'ikati muna imani da mala'iku wan nabiyina haka muna imani da annabawa wal kutubil munazzala da kuma kutub wanda Allah ya saukar musuma muna imani da su al mursalina kutub da Allah ya saukar ga manzanni muna imani da su wa nashhadu annahum kanu al haqqil mubin sannan muna shedawa dukkaninsu suna akan gaskiyar take mabayyaniya mala yace wani sammi ahla qiblatina muslimina mu'mini muna kiran waɗanda suke musulmai ahlul qibla muna ce musu musulmai kuma mu'minai ma damu bima jaa bihi annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu'tarifina mutakar suna iqrari suna akan abinda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yazo da shi walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina ma damar duk abinda annabi ya fada da abinda annabi ya bada labari ma damu suna gasgata wannan abin to zamu ce musu musulmai kuma mu'minai wannan malan yana kawo aqidu ga ahlus sunna sai ce wala nakhudu fillahi ba zamu ringa kutsawa ba game da al'amuran da suka shafi ubangiji wala na mari fi dinillah haka ba za mu ringa jayayya ba da addinin Allah wala nujadilu fil qur'ani haka ba ma jayayya ga qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna sheda wa lalle qur'ani magana ce ta ubangijin halittu wato zamu ce qur'ani maganar Allah ne haka albani yake taliki cewa inna min akbaril fitani allati asabat ba'dul firaqil islamiyya bisababi ilmil kalami annahu harafa bihim anil imani bi annal qur'anal karima huwa kalamu rabbul alamin haqiqatan la majazin albani yace daga cikin mafi girman fitinoni waɗanda suka shafi wasu daga cikin ƙungiyoyin musulunci saboda ilmul kalam shine sun kauce game da imani akan lalle Qur'ani maganar Allah ne Allah ubangijin halittu wanda Qur'ani maganar Allah ne haqiqatan a haqiqani la majazan akwai wannan malami Dr. Muhammad Khalil Harras a cikin sharhin da yake wa wasatiya ya tattauna sosai akan bayanai wanda a darasin mu na lamiya mun ka wannan bayani da yake akan alqur'anu kalamullahi ciwar qur'ani maganar Allah ne ba wai halitta bace da Allah yayi wanda muka ji ciwar karkashin wannan mihna imamu Ahmad ibn Hanbal sun ci wahala wasu sun sha wahala wasu an kashe su akan wannan mas'ala shine ibnu abi daud a cikin alhaiya tashi yake raddi ga waɗannan aqidu marasa kyau tun ganin yake cewa wala taqulul qur'anu khalqan qira'atan fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu da haka albani yake cewa fitina ce mafi girma da ta auku ga wasu daga cikin ƙungiyoyin musulunci saboda ilimi na kalam cewar sun kauce akan cewar Qur'ani maganar Allah ne haka ammal mu'tazila alladhina yaquluna bi annahu makhluq haka mu'tazila suna cewa Qur'ani makhluq ne wasu kuma cewa suke su ɗan alwaqfu ne shine wala taqul qur'anu bil waqfi qa'ilan su zai ce mu ba za mu ce maganar Allah bane haka ba za mu ce halitta Allah bane wato su suna ɗan tsaka-tsakiya ne ke to amma su ma wannan suna kan bata ana cewa wannan shine wato shedani kenan akras wanda yake kurman shedani shi bai ce makhluki ba shi bai ce kalam ba to da haka su ma dai suna akan bata ne qur'ani me yake daidai a ce mashi kalamullahi da haka malamai sun tattauna wannan mas'ala ne sosai wanda nan ba mahallin tattauna ta bane dai ko mai ishara akan ta sai al-imamu at-tahawi yake cewa shi game da al-qur'ani nazala bihi ar-ruhu al-amin bacin ya gama mana ya tattauna mana akan cewar qur'ani maganar Allah ne haqiqatan la majazan to sai kuma yake cewa nazala bihi ar-ruhu al-amin wato wanda malaika jibril wanda yake ar-ruhu al-amin amintacci shine ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama nazala bihi ar-ruhu al-amin ko nazala bihi ar-ruhu al-amin fa'allamahu sayyidul mursalina sai malaika jibril ya karantar da wannan qur'anin ga shugaban manzanni wane ne shine Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi qur'ani wa huwa kalamullahi ta'ala maganar Allah ne madaukaki qur'ani kalamu ne la yusawihi shay'un min kalamil makhluqina babu wani abu da yake kama ga maganar halittu qur'ani gabaɗayan shi maganar Allah ne la yusawihi babu abin da zai daidai da shi ko ya kama da shi min kalamil makhluqina daga cikin maganganu na halittu wala naqulu ba ma cewa bi khalqihi ba ma cewa alqur'anu makhluq wannan ba aqida bace ta ahlus sunna wala nukhalifu jama'atul muslimina haka zalika ba ma saba wa jama'ar muslimi idan muslimai sun hada kan kalima to ba ma saba musu malin ce wala nukaffiru ahadan sannan ba ma kafirta wani saboda mas'alatut takfir mas'alatun khadira mas'ala ce mai hadarin gaske wato kafirta musulmi idan ba a samu cikakken shuruda ba wato tawaffur shurut wa intifa'il mawali kamun a kafirta wani to ya kamata ya zama an samu dalilai da qara'in da tabbatuwar shuruda da duk abin da zai hana wato intifa'u na almawali sannan yasa annabi ke cewa idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma dan haka ahlus sunna la nukaffiru ahadan ba ma kafirta wani min ahlil qibla daga cikin musulmai bi dhanbin saboda kadai wani sabo ko wani zanibi mu ce wani kafiri ne wani to da haka nan dole ni ta katsantsan malam yastahillahu indai har bai halasta wannan zanibin yanzu inda a ce za a samu cewar musulmi yayi zanibi kuma ya zama yana halasta wannan zanibin to wannan za a ce mashi kafiri to amma indai har bai halastawa to wannan kada mu yi saurin ce mashi kafiri anan Imamu Tahawi yana raddi ne ga al-khawarij yana raddi ga khawarija shi sai ya ce wala nukaffiru ahadan min ahli qibla bi dhanbin ma lam yastahilla wato yastahilla yani istihlalan qalbiyyan i'tiqadiyyan sa halasta wato zuci ta aqida sai malai ya ce haƙiyo daga cikin aƙidojinmu wala naqulu ba ma cewa la yadurru ma al-imani dhanbun liman amilahu ba ma da wannan aqida wato ba ma cewa la yadurru ma al-imani dhanbun indai akwai imani to zinibi baya cutarwa liman amilahu ga wanda yake tashi wannan in tana daga cikin aqidu na murji'a wanda suna kaiwa zuwa ƙaryata ayoyin Qur'ani da kuma hadisin da suka zo akan haka dan haka mu ahlus sunna wannan ba aqidar mu bace cewa la yadurru ma al-imani dhanbun indai an yi imani to babu wani zinibi da zai iya cutar da musulmi a ce babu wani zinibi da yake tasiri ga wanda yake tashi wannan ma wa zalika li'annahu min qawl murji'ah المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في حق العصاة من هذه الأمة وأن طوائف منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو غيرها تغشنا وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تدرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يتفحو سمالنا ونرجو للمحسنين من المؤمنين سنم أهل السنة منا باتا غوطن دسيك ما سكو تتاوى daga cikin mu'minai ay ya'fuwa anhum Allah ya yafe musu ya kawar kai game da zurban su wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi muna fatan Allah ya shigar da su aljanna da rahmar shi wala na'man alaihim sannan ba ma lamince musu wato ba ma lamince musu mu ce akai wannan shikenan kawai kisa shishigi ne ka ce wa na aljanna ko ka ce wa dan aljanna wai ne ya ga maka zamu ji anan Imam Dawud yana cewa ba ma sanya wani aljanna ko wuta dan haka ana wa Allah shishigi a cewa dan aljanna ko wani dan wuta ta yaka san wannan wala na amanu alaihim ba ma lamince musu wala na shahadu lahum bil janna sannan ba ma ce musu ɗan aljanna mu ce ai muna shaida cewar wani dan aljanna ne sai dai mu mishi kikkiawan fata na samun aljanna ba mu yanke cewar ba ai wani dan aljanna da haka albani yake ibnu mani rahimahullah yake cewa i'lam anna allazi alayhi ahlu sunnati wal jamaa ka sani abinda ahlu sunna wal jamaa suke akai annahum la yashhaduna li ahadin ma ta min al muslimin bi jannatin ka sani cewa mu ahlu sunna ba ma sheda wanda ya mutu daga cikin musulmai ba ma ci mashi dan aljanna wala nar ba ma ci mashi kuma dan wuta illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai fa wanda annabi ya bada shaidar cewar wannan dan aljanna ne annabi ya bada shaida wa akhbara anhu bidalika haka annabi ya bada labarin cewar wani dan aljanna ne lakinnahum sai dai wato yarjuna lil muhsinina wa yakhafuna ala al musi bihadha wa bihadha ta'allama ma alayhi kathirun min an nasi idza dhakaru aliman aw amiran aw malikan aw ghayrihim qalu al maghfuru lah aw sakin al janna al janan wa anka min dhalika qawluhum naqalu ila al rafiq al a'la wala shakka anna hadha qawlun ala allah bila ilm wala qawlu ala allah bila ilm عديل الشرك كما قال تعالى وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واما المشرك فنشهد له بالنار لان الله قال اما wanda yake mushriki to shi zai mai shira da cewar dan wuta saboda Allah yana cewa innahu may yushrik billahi wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allah alayhi aljanna to shi wannan Allah ya haramta mashi aljanna kuma awahu nara وما للظالمين من انصار سمالن يتي ونستغفر لمسيئهم منا نيمان غفرا ga wadanda suka yi ayyuka marasa kyau muna nema musu gafara wana khafu alaihim muna ji musu tsoro wala nuqannituhum wato bama yanki musu fatar rahmar Allah la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a sai malaki cewa a gaba ta 60 wal amnu shine lamin cewa wal iyasu la tayi asu min rahmatillah da yanki tsammanin rahmar Allah wannan yunqulani an millatil islam wannan suna fidda mutun daga milla ta musulunci ba daidai bane wasabilul haqqi bainahuma to yanda mutun hanyar da mutun zai biya hada su shine mutun ya hada su al-amnu wal iyas bi lamince ba sannan kuma bai yanke tsammani ba to wannan shine abin da ake so li ahli qibla wanda suke musulmi wala yakhrujul abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi sannan wala yakhrujul abdu min al-imani shi bawa musulmi bai fita daga imani illa bijuhudi ma arhalahu fihi, sai yayin musun abinda ya shigar da shi musuluncin. So idan ta inda aka hauta na ake sauka, ba ma fidda bawa, muce daga ba abinda ke hidda bawa daga imani sai yayi jayayya da abinda ya shigar da shi wannan musuluncin kenan. Akwai raddi ga al-khawarij da mu'tazila da suke cewa wato bi khurujihi minan nari birtikabil kabira, sai malai yake cewa wal imanu, abin da yake cewa al imanu huwa al iqraru bil lisani, shine iqrari, tabbatar da imanin da harshe, wat tasdiqu bil janani, sai kuma gazgata shi wannan imanin. To anan shine malai yake cewa hadha madhhabul hanafiya wal maturidiyya khilafan lis-salaf, wannan sabanin aqida ta salafu wa jamaahirul a'imma, da mafi yawa daga cikin malamin al-umma kamar imamu Malik da Ash-Shafi'i da Ahmad da Al-Auza'i da wasunsu. Fa inna haula, wannan malaman, zadu alal iqrari wat tasdiqi, bayan imani an samu iqrari da harshe din, sannan kuma an samu gazgatawa, to sannan kuma akwai al-amalu, wato gazgatawa, at-tasdiqu bil janan, gazgatawa bil janan daga bai da zuciya, zama a ce zuciya ta kudirce wannan, sannan kuma al-amalu bil arkan, shine wanda basu kawo ba, shine yin aiki da gabobi. To wannan shine wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun, sai yace wa amalun ala qawlin nabiyyi musarrahu, da haka bayan iqrari da kuma tasdiq bil qalb, sai kuma al amalu bil jawarihi ko al amalu bil arkani, sai malai yake cewa wa jami'u ma sahha ar rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min ash-shar'i wal bayani kulluhu haqq, gabaki daya duk abin da ya inganta daga annabi na shari'a da wani bayani, wannan kulluhu haqq, wannan gaba daya gaskiya ne, duk abin da ya inganta yazo a cikin hadisi sahihi na shari'a da duk wani bayanin da annabi yayi, to wannan ba ƙarya bane, gaba daya wannan gaskiya ne, wannan ce aqida ahlus sunna, duk abin da aka samu tabbas yazo ta hanyar ingantacciya, ma dama annahu sahha ar rasulillah, matakar ya inganta daga annabi, to wa hadha huwa al-haqq, huwa al-haqq alladhi la rayba fihi, wannan gaskiya ne wanda babu wani kokonto a ciki. Malam yace wal imanu wahidun, shi fa imani wadaye ne, wa ahluhu fi aslihi sawa, haka su ma abota imani a wajen tushe asalin imani to daya suke, wat tafadulu bainahum, fifi ku tsakaninsu bil khashyati ne wat tuqa, yana kebanta game da al khashya, muka ce shine tsoron Allah, wat tuqa da kuma taka tsantsan game da Allah, shine yakhsha Allah wa yattaqi a cikin suratu An-Nur, tsoron Allah, at-taqwa ba ta ce tsoron Allah, at-taqwa yin taka tsantsan game da Allah, shi kuma al khashya shine tsoron Allah. To da haka nan mamalan ya hada su, da yake cewa tafadulu bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa, da kuma saba masun zuciya, wa mulazamatil aula, da kuma lazimtar abinda shine abinda yafi ba shi bane khilaful aula. To wannan kenan game da al iman, shine yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siya, imani yana karuwa da da'a ga Allah, wa yanqusu dauran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yunmi wa fil wazni yarjahu. Malam yace wal mu'minuna kulluhum awliya ar-rahman, mu'mine gabadin su waliyan Allah ne, kun ga kenan ba mu kadai bane, mu'mine gabaki din su awliya ar-rahman ne, waliyi ne wanda suke na ar-rahman, haka aka siffanta su, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaquna, waliyan Allah su ne suke imani kuma suke taka tsantsan game da Allah. To da haka wannan su ne siffofi, an yi tafsirul qur'ani bil qur'an, ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun suwani ne to sai aya ta fassara aya sune alladhina amanu wa kanu yattaquna wa akramuhum inda allahi wa atwa'uhum wa atba'uhum lilqur'an sannan kuma sune mafi karamci a wajen Allah sune suka fada a ga Allah sannan kuma sune suka fi bin alqur'ani wato su waliyan Allah kenan to anan ya kamata mu tsaya saboda lokaci in mun zo da shi na gaba sai mun tashi gaba ta 66 inda yake cewa al-imanu al-imanu huwa al-imanu billahi wa malaikatihi yake cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi